sokoa ina da farin ciki na mai yayan kunci sawa hoba hoba ne ayya ya 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 aiwa ina da baby da kyakkyawa sokoa ina da farin ciki na mai yayan kunci sawa hoba hoba gwanin bai shawa bai yin yar dariya cikin birgewa Allahu ne ya banke shalele yar gata nawa kika haske taurarwar amata to zo zo na baki ungwa sarauta ta zuciya ta boba boba lere zuciyata baki san mai nake so ba za na furta zance duniya ta nayi min dadi sananin ki domin kin san fata na shine na mallaki ki ki zamto abokiyar rayuwa ta oba 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 lere ina da mimi na kyakkyawa sokoa ina da farin ciki na mai yayan kunci sawa hoba hoba ne zo ga wata shawara komai zakai dan soyayya lura kai gaggawa na sanya sara kai hakuri shike kawo nasara kuma mai yin hakuri shike morewa rayuwa masoyata ai ina da baby ina ai ina da masoyata kyakkyawa sokoa ina da farin ciki na mai yayan kunci sawa hoba hoba liya
Midgate Mix
ina da baby na ina da baby na kyakkyawa dogowa kyakkyawa dogowa yar fara kalalla rabawa